أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami Muhammad bin Ismail Malam Al-Barbahari, littafi mai suna Sharhu Sunna, littafi na aqida, littafi da malam ya rubuta domin lura da bambance-bambance da ke da kwai na wasu wanda suke neman gurɓata aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Ya gani ya kamata a zamana a rubuta aqida ingantacciya da ta tabbata daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, wanda suka koya daga wajen sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau za mu tashi akan darasinmu na biyu, na uku, na'am, a cikin wannan littafi, inda malam bantin ya koro bayani akan magana ta cewa as-sunna ita ce al-islam, haka al-islam shine as-sunna, inda yake cewa la yaqumu al-islam illa bis-sunna wa la taqumu as-sunna illa bil-islam. Musulunci baya zama, baya kahuwa, baya tsayuwa sai da sunna. Haka ita ma sunna ba za ta zamana ba sai in idan musulunci ya zamana. Malam ya yi bayani akan wannan, ya ce idan muka fahimci sunna ita ce dariƙa ta manzo sallallahu alaihi wasallam, to babu ta yanda za a yi musulmi ya wadatu da cewa shi ba sai ya yi ba, dole ne ka yi sunna inda musulmi ne kai, haka dole ka yi musulunci inda ka ce sunna za ta bi. Malam ya ci gaba da bayani yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala fa min as sunnati luzum al jamaa fa man rajiba ghayra al jamaa wa faraqaha faqad khala'a ribqat al islam min unqihi wa kana dallan mudillan. Malam ya ce cewa daga cikin abinda ake ce ma jamaa, daga cikin abinda ake ce ma sunna, shine lazimta jamaa, ka kasance tare da jama'a. Sai ya ci gaba da cewa dukkan wanda yake kasancewa tare da jama'a ya rarrabu, ya mai da kanshi share, ya zama share guda, ya ware daga jama'a, shi ne ke cewa faqad khala'a ribqat al-islam min unqihi, hakika shi wannan ya bar wata igiya, ya sunce igiyar take wuyan shi ta musulunci. Kuma wa kana dallan mudillan, shi wannan batacce ne mai batarwa. To bayani akan wannan magana ta malam tana nihin me? Yana nihin cewa madama mutum zai yi musulunci to dole sai ya yi sunna, ita kuma sunna ita ce musulunci. Sai ce to daga cikin abin da ake ce ma sunna shine ce famina sunna, sai ce luzumul jama'a, ka kasance tare da jama'a. Ai luzumu jama'atil muslimin, ka kasance tare da jama'a musulmai. Wal muradu bil jama'ati huna jama'atul muslimin alladhina 'alal haqq, shine ka kasance tare da musulman da suka kasance akan gaskiya. أما الجماعة جماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية. أما دكان jama'ar da bata kasance akan gaskiya ba, to ita wannan ba a ce mata ba jama'a ta gaskiya, saboda kullu jama'atin ijtama'at ala dalalatin aw ala manhajin mukhalifin lil islam, dukkan jama'ar da ta gamu akan bata ko akan wani manhaji wanda ya saba ma musulunci, aw ala tariqatin mukhalifatin lil islam fala tusamma al jama'a, ko akan wata tariqa wanda ta saba ma musulunci, to wannan ba a ce masa jama'a na gaskiya, al matlubata al mamduha, wanda ake bukata kuma ake yabo ake santa. Sai malai ya ci gaba da bayani yake cewa jama'ar da ake nihi anan su ne mutanen da suka tsaya akan gaskiya, walaysa min lazim dhalika an yakunu kathiri. Yawwa, mu rike wannan nuktar da kyau. Idan ana magana akan cewa jama'a, cewa daga cikin sunna shine ka kasance tare da jama'a, kada ka rudu akan cewa sai jama'a wannan sun kasance da yawa. Kada ya dame ka idan ku biyu raka ne sauran kuma su dubu ne, in dai akan gaskiya kuke to ku kinnan ku ake ce ma jama'a. Wani yace gaskiyar magana, yace bal law kana wahidan al-haq, kai koda kai kade ne in dai akan gaskiya kake, fa innahu yusamma jama'atan, to wannan shi ake ce ma jama'a. Za mu san haka a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, hakika mun aika ga kowace al'umma mun aika mata manzo akan sabota ma Allah su kauce ma tagut. To kaga anan al'ummar da ake magana ana nihin jama'a da yawa, gari guda ko wasu ko wani karni guda ko wata generation, yace ake nihi da al'umma anan. Amma kuma a wata aya sai yake cewa inna ibrahima kana ummatan, sai yace annabi ibrahim shi kadai al'ummar. Me yasa? Saboda akan gaskiya yake kasancewa shi akan gaskiya, sai Allah subhanahu wataala ya ambace shi da suna al'umma, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wama kana minal mushrikeen, bai kasance ba daga cikin mushrikai. Kenan a duk lokacin da ka kasance ba tare da mushrikai ba, bakka shirka, ka kasance akan musulunci na gaskiya, sauran mutane wanda suke adawa da kai sun kasance ba akan gaskiya ba, to kai kadai kai ne jama'a. Idan wani ya zo yana neman jama'a, to wajen ka zaya, ba zai je wajen wa'ancan mutanen ba. Shine yake cewa ya man kana ala alhaq qalla ahluhu aw kathur, mutanen su zama kadan ne ko da yawa ne, wannan la yadur, wannan baya cutarwa. Dan ya kasance mutanen da suke tsaye akan gaskiya suna da yawa ko su kadan ne, wannan baya cutarwa. Kawai in dai akan gaskiya suke, to wannan su ake ce ma jama'a. Fa talzam man kana alhaq, abinda yake kanka ka kasance da wanda yake kan gaskiya. Wala tukhalifil jama'ata allati alhaq, kada ka shedinka ka saba ma jama'a take kasancewa akan gaskiya. Bal takunu ma'ahum alhaq, faman faraqa aljama'a fa sayati bayanu, sai ce sai dai abinda yake bukata a gare ka ka kasance da su akan gaskiya. Kenan duk lokacin da zaka yi kokarin neman gaskiya, kada ka rudu da cewa wanda suka yi yawa su ne wanda suke kan gaskiya, a'a, ka tsaya ka karanci abin, ka tabbatar da kowa yana yin abin shi akan hujja. Duk wanda zai yi musulunci ya yi musulunci akan hujja, ya yi musulunci na gaskiya. Idan ya kasance musuluncin akwai abubuwa wanda na kage ne, na kari ne, ko na kawo abubuwa wanda ba su tabbata ba, to wannan ba bayya cikin wanda ake kira da suna jama'a. Shine sai yake cewa faman rajiba ghayral jama'a wa faraqaha faqad khala ribqatal islam min unqihi, duk wanda ya bijirce ma jama'a ya rabu da ita, to wannan ya sunce ma kanshi wani kulli na musulunci, kenan ya warware ma kanshi musulunci. Wannan kuma ya samu shi ne daga hadisi na manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, inda yake cewa man faraqa aljama'a qida shibrin faqad khala ribqata alislam min unqihi, duk wanda ya rabu da jama'a daidai da tani guda, to wannan ya hudda ma kanshi kulli na musulunci daga wuyan shi. Wannan karin magana ne na Larabawa. A lokacin da suke kiwo sai su kukkulle igiya jikin dabbobin su baki ɗaya saboda kan wata tawari, saboda kan namun dawa su cinye ta. Kenan suna tare wuri guda, haka za a ringa tahiya da su tare. To a lokacin da ɗaya tawari ita ce kura take cinyewa, kamar yadda 'yan magana suke cewa kura da tawari ita kura take cinyewa. To a lokacin da ka bar jama'a, to kai ma kamar ka huta ne, kuma ka bar kanka cikin bata wanda zai kai ka gidan wuta. Ya ce fa haza wa'idun shadidun, wannan alkawari ne kuma mai tsanani na narkon azaba ga dukkan wanda ya bar jama'a. Ya ce fa in kanat almufaraqatu fil aqidati bihaythu ya'budu ghayra allahi fa hadha kufr, idan wanda ya rabu da jama'a sai ya kasance a aqida ne ma ya rabu da su, yana bautan wani ba Allah ba, to fa hadha kufr, wannan kafirci ne. A duk lokacin da zai kasance musulmai ga aqidarsu ta alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, kai kuma ka bangare ka ringa bauta ma wani wanda ba Allah ba, ka ringa neman taimakon wani wanda ba Allah ba, ka ringa roƙon wani wajen addu'a wanda ba Allah ba, ka ringa bauta ma wani wanda ba Allah ba, da ganin ka cewa wali ne ko mutumin kirki ne, to kai tsaye wannan kafirci ne kake aikatawa. Idan ka mutu kana haka, ka mutu a mushriki. Amma yake cewa fa in kanatil mufaraqatu duna dalika, idan ba aqida bane ka rabu da jama'a sai kasance a furu'a, ne furu'a abubuwan da suka kasance na ibada sama-sama, kamar misali a sami ikhtilafi tsakanin malamai, wanne yace ina ganin kaza, wanne ganin yana ganin kuma kishe shi, to wannan babu matsala, wannan babu laifi. Amma ya kasance a aqida ne ta asali akan ɗayan ta Allah da bauta, to wannan kawurci ne ma kai tsaye rabuwar tashi da jama'a. Wannan kuma wanda kuma ya kasance akan furu'a ne, shi ma bata ne, shi ma babu alkhairi a ciki. Yake cewa a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bil jama'a fa inna yadallahi ma'al jama'a, ku kasance tare da jama'a saboda hannun Allah a saman jama'a ki. A lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba Khuzaifa labari akan abin da zai faru a baya, a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam, na fitintunu da za su faru tsakanin sahabbai, tsakanin musulmai, yake ba Huzaifa labarin wannan. Sai Huzaifa yake cewa da me kake umurtata, ma ta'amurni in adrakani dalika, ya rasulullah, idan lokacin da musulmai suka samu rabuwar kai, to me kake umurtata ni in aikata akan abin da zai faru? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi an talzama jama'atul muslimina wa imamahu, to ka kasance tare da jama'a musulmai da shugaban su. Fal jama'a yace la takunu illa bi amrayni, mu rike da kyau jama'a bisa kasancewa sai da al'amura guda biyu. Idan aka ce wannan su ne jama'a wanda aka ma umarni, aka ce ka karbi da su, to sun kasance suna kasancewa ne tare da sharuɗa guda biyu. Shine ke cewa al'amrul awwal, al'amari na farko, an yakuna manhajuha alkitabu was sunna, wa'annan mutanen ko mun kadan kin su ya kasance manhajin su shine littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Laysa manhajuha madhhab fulanin wala qaul fulan bal alkitabu was sunna, ya kasance manhajin su tahiyyar da suke akai, hanyar da suke bi, kada ta kasance mazhabi ne na wani ko ra'ayi na wani, kawai mi Allah ya ce, mi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wannan shine sharadi na farko wanda za a cika shi domin ku kasance tare da jama'a. Al'amari na biyu, an yakuna laha imamu muslim yaquduha, ya kasance suna da shugaba musulmi wanda yake tahiya tare da su, ya kasance akwai shugaba a tahiyyar. Duk tahiyyar da babu shugaba akwai matsala a ciki. Shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa kada a yi balaguro mutum uku sai an nada shugaba a cikin su. Idan za ku yi balaguro, to ya kasance a balaguron akwai wani wanda kuka nada a matsayin shi ne shugaba, zai ce a tsaya a nan, a tsaya, a yi kaza, a yi, a tsaya a nan ayi sallah a tsaya ayi matakar bai saba ma Allah da manzon shi ba to dole a mishi da'a to haka duk tahiyyar da za a yi in dai ana so a yi tsari in dai ana so a ci nasara to dole sai an yi shugaba kuma shugaban wannan dole a mi da'a karkashin aya ta manzita ta Allah subhanahu wataala da yake cewa wati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da shugabanni wanda zai kasance a cikin ku kenan ma shugaba da'a yana daga cikin sunna kuma yana daga cikin abin da yake nuna cewa lalle wannan jama'a ce wacce take tahiyya akan tsari na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace fa hada yace wannan yace fihi annahu la yakunu al-insanu ma'a al-jama'ati al-mukhalifati limanhaj al-haq to mutum ba zai kasance ba tare da jama'a da ta saba ma gaskiya wala yakununa jama'atan illa bi shartaini kuma za ka kasance ba jama'a sai da sharuɗan wa'annan da muka zana da kuma kasance wasu akan manhaji na magabata me manhaji na magabata manhaji na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ku kasance akan sunnata da kuma sunnata al-khulafa'i ar-rashidin shine shugabannin da suka zo bayana malamai kuma sun yi ittifaki akan cewa khulafa'i ar-rashidun suni Abu Bakar Umar Uthman da kuma Aliyu radiyallahu anhum ajma'in sai yake cewa wa qawluhu wa kana dallan mudillan da yake fada yake cewa dukkan wanda bai kasance wata tarar jama'a batacce ne kuma hallo mai batarwa wannan aya ce ta Allah subhanahu wataala take fada ومن شائك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا wannan aya ce take maganin akan cewa dukkan wanda bayya bin manhaji wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayan gaskiya ta bayyana a gare shi hallau ya bi hanya ba hanyar musulmai ba ba hanyar mu'minai ba to wannan makomashi ce gidan jahannama kuma tur da irin makoma ta kasance gidan jahannama to wannan a takaice malai yana mana bayani ne akan manhaji daga cikin manhaji na ahlus sunna wal jama'a shine kasance tare da jama'a jama'a ta kasance a saman kan gaskiya akan kitabu wa sunna kuma wanda suke tahiyya kalkashin shugaba kalkashin kuma karantarwa ta magabata na kware su ne sahabbai da wanda suka biyo su da gaskiya wannan su ne jama'a ko da sun kasance mutum ɗaya ko mutum biyu ko mun kaɗan irin su ne jama'a kai kada ya ruɗe kai kasance ba su da yawa wannan ba komai ba ne ba dama a Qur'ani Allah yana cewa wa kathirun minhum fasiqun mafi yawansu ma fasiƙai ne haka da ƙarfi ana faɗa a wurare daban-daban sai malamin yake cewa قال المؤلف رحمه الله تعالى والأساس الذي تبنى عليه الجماعة أساس وند أكي كو جماعة دشي ما أوني دا أكي أون جماعة دشي وند ذاك غاني وإن الجماعة سوني جماعة دا أكي بياني أتي أكتي ألازم جيسو ما أوني سينمي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ji kansu baki daya kenan jama'a ba ta zama jama'a ba sai ta kasance kamar yanda sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam suke a lokacin nan ne suke kasancewa jama'a su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yanda malamai suke ta'arifi suke mana bayani akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam shine dukkan wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi kuma yi imani da shi wa mata ala zalika kuma yi mutu akan wannan kenan idan aka ce ma sahabi ka bincika tarihin shi ka gani yayi rinta bayan da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba sahabi bane ba bayya cikin sahabbai saboda an samu wanda suka yi ridda bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu har suka yi ikrarin cewa ba za su ƙara ba da zakka ba to wa'annan su ba a ce musu sahabbai saboda sun yi ridda bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka bincika tarihin sahabi ka gani ya gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi imani da shi kuma har ya mutu yana kan musulunci to wannan shine ake ce ma sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin nuzhatun nazar na ibn hajar al asqalani kuma haka yazo a cikin al isaba fi tamyiz sahaba wannan ta'arifin suke cewa mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al islam shine wanda ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci haka zalika ibn kathir Allah ya kashi da rahama shi ma yake cewa wasahabiyyu man ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ce man sahabi shine wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam fi hali islamir ra'i a lokacin ana musulunci kenan ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin ana musulunci misali wani ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da musulunci bai zo ba ba a fara ma manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ba tunda manzo sallallahu alaihi wasallam sai da aka shekara hede shi shekara 40 to kwana aka fara mishi wahayi tukun musuluncin yaso to idan kahin misali da shekara 39 ko 38 manzo sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan shekarun ka gamu da shi ko baka sake gamuwa da shi ba to kai ba a ce maka sahabi saboda lokacin da ga manzo sallallahu alaihi wasallam babu musulunci a lokacin nan sai ya kasance a lokacin nan ana musulunci yace wa illam taqil suhbatu ko da a ce ba a jima ba wa illam yarwi an shay'in ko da bai rawaito komai daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine magana ta jamhur in dai sahabi ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da wuni guda ne to wannan sahabi da manzo sallallahu alaihi wasallam in dai ya imani da shi kuma har ya mutu yana musulunci babu sharadi akan cewa sai ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam babu sharadi a ce sai ya rayu tare da shi babu wannan sharadi shi yasa ibn hajar dan ya ƙara guddu mana ta'arifin sai ya ce mallakiya dan ya kasance makawo ma yana ciki wanda ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce ba wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam in gani ne da ido kenan kaga makawo bai ciki amma sai ya ce mallakiya shine wanda ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a shi ma yake cewa abinda ake ce ma sahabi yace kullu man sahibahu sanatan dukkan wanda ya rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ko ya zanna da shi shekara guda wa shahran ko wata guda wa yawman aw yawman aw sa'a kai ko rana guda kai ko sa'a guda kawai zawwa yayin ya musulunta ya amshi abin da yake wajibi a kan musulunci ya tafi bai sake gamuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ba to wannan sahabi ne in dai har ya mutu yana musulunci haka zalika Imam al-Bukhari shi ma ya ba ta'rifi na sahabi yake cewa man sahiba annabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu min al-muslimin wa huwa min ashabi dukkan wanda ya kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya ganshi daga cikin musulmai to wannan shine ake ce ma sahabi wannan kuma shine المتفق عليه وذاك اتفاقي اكنش اذا كذوب تعريفي نا ابن حجر اذا كذوب تعريفي نا امام احمد اذا كذوب تعريفي نا ابن كثير دك ان كذوب هغني سنا مغانا اكن وند يغى منزو صلى الله عليه وسلم ني كو وند يغى مو دشي يي ايماني دشي كوما يموتو ينا مسلمتي wannan shine ake cewa sahabi na manzar rahama sallallahu alaihi wasallam wa annan sahabban akwai wanda suke nema diyan da zasu yi sun bata mana sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai wani ya zo ya dauko wani tarihi na wani abu da ya faru tsakanin sahabbai ya kawo dan ya bata sunan wani sahabi ko ya ringa nuna cewa ba mutumin kirki bane akwai wanda su aikin sa kenan akwai wanda su musulunci sa kenan akwai wanda su addini a wurin su kamar yanda kake azkar kake subhanallahi walhamdulillah shi kuma zai zama ya ringa zage sahabbai shi da addini a wurin shi akwai wanda su aikin su kenan kuma suna ne suna ke cewa in shi'a lasiya ma shi awwatan mai tsanani su aikin su kenan zaka sahabbai su Abubakar ba kowa bane a wurin su Umar haka su Uthman haka sauran sahabbai su Abu Huraira duka ba kowa bane a wurin su a wajen su sahabbai ba huta ilkan su da hannun da yasu ba to ina kabar wa'inda Allah subhanahu wataala ya mutu shaida akan cewa su ne suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan yakin da aka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba Allah ya ce ya yarda da mummunan da suka yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam mubaya'a karkashin itaciya wa'annan mummunan sun ketare mummunai dubu sun hi dubu sun kusa dubu uku to yanzu dukan su wa'annan ba mutanen kirki bane sai mutum biyar ko mutum shida ko mutum goma ai baka yi adalci ba la'amruka fil qadiyyati ma adalta baka yi ba adalci idan ka ce wa'annan su kadai ne sahabbai ko su kadai ne mutanen kirki a wurinka alhali a cikin alqur'ani mai girma wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya yabi wa'annan bayin Allah kuma ya nuna darajar su da kuma kimar su a wajen shi kamar yadda yake faɗa yake cewa wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wasabiqunal awwalun wa'inda suka zo da farko minal muhajirina wal ansar daga cikin muhajirai da kuma ansar mutanen garin Madina والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وان suka biyo bayan su da kyautatawa Allah ya yarda da su waradu an kuma su ma sun yarda Allah to Allah musu sheda ya ce ya yarda su kuma ya musu sheda su ma sun yarda da Allah kuma yanzu ka zo ka ce ba mutanen kirki bane ba to naka za mu dauka ko na Allah za mu dauka ai kaga ba a magamawa ba a magamawa to suna nan aikin kenan su dai ya za a yi sabata sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mummuni duk abin da yake nema babu abin da yake yarda da Allah ba abin da yake yarda da Allah idan Allah ya yarda kai an kare shine Allah subhanahu wataala yake cewa waridwanu minallahi akbar yarda Allah ita ce ma mafi girma idan ka samu yarda Allah shikenan an kare magana ta kai to Allah ya ce ya yarda su kuma su ma sun yarda Allah haka yake faɗa a cikin suratul hashr yake cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim fal muta'akhir yaqtadi bil mutaqaddim min ahli al haqq wa ahli al khair walladina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna rabbana suna cewa ya Allah rabbana ighfir lana ya Allah gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta mana mu da ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu shiga musulunci wanda suka rigaye mu yi imani su wane ne akan gaba su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sanya mana wani haushi ko wani jin kaikayi akan wa'annan bayin Allah masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim kenan a duk lokacin da ka rinka jin kaikayi akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to kai bakka cikin walladina ja'u min ba'dihim bakka cikin su bakka cikin masu imani in dai har kana jin kaikayi akan su tunda aya ta tabbatar da cewa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu shine sai malaika ta to fal muta'akhir duk wanda yazo daga bayin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam yace yaqtadi bil mutaqaddim min ahli al haqq yana kokarin yayi koyi da wanda ya gabace shi daga masu gaskiya wa ahli al khair da masu al khair walau kana bainahu wa bainahum zamanun qurib koda a ce tsakanin shi da su akwai zamani mai tsaho akwai zamani mai nisa kaga tsakanin mu da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shekara wajen 1400 da wani tsakanin mu da su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da tsawon wannan lokaci tsakanin mu to mu yi kokarin ya za a yi mu san mu karanci ya suka yi addini domin mu yi irin nasu saboda nasu irin na annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan muka ce namu za mu kirkira ne to ba irin na annabi bane za mu yi saboda ba mu koye shi ba daga wajen waɗanda suka koya daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to sahabbai girmama su da san su dabun su shine addini duk wanda zai raba ka da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana so raba ka ne da addini saboda bakka da wani tsani bakka da wata matattakara da zaka samu ka kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam in ba matattakara sahabbai ba duk wanda ya girce wannan matattakara to ya girce maka musulunci ya raba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yalzamu ma kanu alaihi mahma kallafahu zalika fa huwa yasbir dole ya kasance akan abin da suke koda abin zai daukan mai da abin da zai daukan mishi na cutarwa to dole ya hakuri akan haka kenan sahabbai sune muhajirai da kuma ansar wanda suka yi hijira daga garin makka ko daga wani gari daban suka bar gidajensu suka bar iyalinsu suka bar dukiyoyinsu suka bar komai nasu suka ce sun ji sun gani su annabi za su bi muhajirai kenan halau da waɗanda suke garin madina waɗanda su kuma suka amshi bakuncin manzo sallallahu alaihi wasallam suka ba su gidajensu suka ba su gonakinsu suka ba su rayuwarsu suka ce su kuma sun ji sun gani su za su kare su ba manzo sallallahu alaihi wasallam amincin da ya rasa a wajen musu mutanen garin Madina kenan to waɗannan su ma mutane ne masu daraja masu fadala shine ma yake cewa qauluhu ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam magana da yake cewa ashaban manzo sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal-ansar daga cikin muhajirai da mutanen garin Madina yace li annahum humul ladina sahibu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam saboda su ne suka kasance abukai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajahadu ma'ahu su ne suka yi jihadi tare da shi wa nasaruhu su ne suka taimake shi wa tahammalu ad-din suka dauki wannan addini wa naqaluhu lana suka isar da shi zuwa gare mu fahumul wasiqatu bainana wa bainar rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ne tsakani tsakanin mu da manzo sallallahu alaihi wasallam falladina yusubbuna sahaba aw yatanqasunahum yuriduna an yahdimu al-islam dukkan wanda yake zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko yake rage musu wata daraja tasu to wannan ba wani abu yake nema ba neman rusa addinin musulunci ne yake ba wani abu ba lakinnahum ja'u bi hadhihi al-hila he suka zo da wannan dabara fa idza takallamu fi sahaba wa asqatu qimatahum idan suka zo suka ringa magana akan sahabbai suka zubta kimar su a gabanka madha yabqa hina izin min al-wasit baina wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallam to me zai maka saura wanda yake tsakani wanda yake kamar shine tsakaninka da manzo sallallahu alaihi wasallam idan suka rusa sahabban ba shikenan sun rusa musuluncin ba wanda ya kama labarin kaza akai sai kace kai ba mutumin kirki bane ba to shi kuma shi kadai ne ka maka labarin kenan ka ce kenan ba kai ba wannan labarin tunda wanda ya kama kan ka rusa shi to suna nan aikin kenan ba su da aiki illa zagin sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace faqasduhum qat'u as-sila bis-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar manhasu shine su yanke alaka daya daya da muke da tsakaninmu da manzon da tsakaninmu sila tsakaninmu da wanda suka gabace mu daga muhajirai da ansar hatta tadilla al-umma hasi al-umma gabaki din da ta lalace yace wa illa faman ladhi hamalahum ala sabbi sahaba in ba shi ba in ba neman rusa musulunci ba me yasa za a ringa nema a sai an zaki sahabbai hal bainahum wa bainas sahaba mushahanatun min fi malin aw nahwi shin tsakanin sahabbai an samu ta matsala ne ta cinikayya wani ya cuci wani sun san akwai kama sun san za ka zo ma to kai yanzu ina ruwanka da rigimar ta faru tsakanin su baka da alaka da ita sahabbai a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba ma'sumi bane ba ba a ce ba sahabi bayyanai ba a ce ba saboda mafi yawan haddi da ayoyi suka tabbatar idan mutun ya laihi kaza a mai haddi kaza mafi yawa akan sahabban ne aka jarabta abin aya ta san ko sahabi kaza aikata laihi a mai hukunci akai ka gani kenan wannan jumla maka mai ba sa laihi bane ba sai dai mi sai dai darajarsu da kimarsu da mutuncinsu ba ka da wani wanda ya yi su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da wani wanda ya yi shi su ne suna zaune manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkan wanda ya yi mini ƙarya da gangam ya nemi mazaunin shi a gidan wuta suna zaune manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to su za su yarda su da suka ga kat su ne suka katuwa kai ma kai ma da manzo sallallahu alaihi wasallam bare su da a gaban su wani yake sabka abin zai faru yanzu babu kowa a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam bayyana amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi labari ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaji mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum Allah yake cewa idan asarra nabi إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعده وأرد أن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير سوس كي كان محمد صلى الله عليه وسلم كوني زوبا سلاباني تيجي تواب كلاباني يتي نبأني العليم الخبير وبنكجي الله يبان لاباني أنا زمني جلاس دشي ديانش أقول لدي تجنش أقول لن يتي ما جلاس ميزي هانا فكيتي مخمك أنا ميمنتي مكوزة أتي جهادي julas yake ce ma yaran in dai hanna yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to ji kima shi nan wani yana faɗin wannan kalma yaran yace ma julas balle da wani masoyi a duniyar nan wanda yake kuta mun kamar kai ba manzo sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana da ka faɗi dole ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam ita yaro zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa'inda abukan shi ne munawunci suke cewa kai wannan yaron baka da kai wanda yaron baka da kirki kai wanda yaron ka zan butu mutumin da yayi ma alkhairin duniyar nan shine zaka ma sharbi yaro rasa yanda zai yi ba mahuta sai aya ta sauko manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani yanayi na alamu har yana sauka Allah ya sauko mai wahayi ya tabbatar mai abin da yaron yake faɗi gaskiya ne lalle jalla sai ya faɗa abin yaqlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bi rabbi ma lam yanalu Allah ke cewa sanar rantsuwa da Allah akan cewa ba su faɗa ba walaqad qalu kalimatul kufri tabbas sun faɗi wannan kalma ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafirce bayan musulmancin su wannan kalma da suka faɗa ta kafirci ce a lokacin nan julas ya tabbatar da cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne tun da gashi sun yi abu kuma Allah ya tabbatar mai cewa an yi to Allah da ya ga asiriyatu to lokacin nan kuma sai Allah ya taimake shi sai ya dawo sama hanyar gaskiya ya kasance abin manzo sallallahu alaihi wasallam yake musu alƙawalin nasara wa man nasru illa min indillah so dewa kuma su ga kat Allah ba su nasara su dewa sun gani to su ne su ga kat to ina ga mu ɗan baya mu ma da muka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam alhali ba mu ganshi ba mu rayu tare da shi ba su da suka zauna tare da shi sai ga abubuwa na mu'jiza su ne alqur'ani ya sauka tare da su su ne ai a haƙu da su yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma haka suka yi imani da shi kuma suka kawo mana wannan musulunci alqur'ani nan da muke karantawa in ba dan sahabbai ba ta yaya zan san shi inda kowa ya gum ya shugu ya kyale da ayat da ya hardace shikenan ba a rubuta ba da suna mutuwa shikenan sun taita kayansu amma su ne suka koya ma ɗan baya ɗan baya sai koya ma ɗan baya har su zuwa gare mu haka ibada sallah su ne aka yi sallah tare da su manzo sallallahu alaihi wasallam shine limamin su suna baya yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda nake yin sallah kika koyi sallah suka kawo mana suka ce da yanda annabi sallah mu ma muke yi don mu samu gidan aljanna su ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu khuzu anni manasikakum ku yi irin aikin da nake yi na aikin haji suka koyi suka dauko suka kawo mana suka ce ga yanda annabi haji mu ma muka je muke azumi hatta tabayyana lakumul khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai zare baki da zare hodi ya bambanta tsakanin ku a wajen ku a lokacin nan al-fajr ya kinto wasu ga ringa daukan zare guda biyu suka ringa bambantawa shi kuma ana musu bayani ne akan idan haske ya fito wanda yana iya baka dama ka gani ka bambanta tsakanin kaza da kaza to lokacin nan al-fajr ya kinto su ne sai kamar suka ce to lokacin nan ne idan alfajir ya kinto lokacin nan babu ci babu sha ga handa ake yin azumi duka ibada su ne suka rawaito mana ita to amma su ne suka sanje abin zagi to shine malai yace to duk wanda yazo ya zama yake zagin wa'annan bayan Allah to yana nema yanke alaka da ke da kai tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan bayan Allah su ne Allah ya musu tabbacin cewa lalle imanin ma ta kawai su ne suka cancanci da ita a cikin irja alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatul jahiliya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina sai ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahatta biha wa alaha wa kana allahu bikulli shay'in alima wa alzamahum kalimatat taqwa ya lazimta musu kalimat taqwa ma su aka lazimta ma ita sai Allah ya ce kai wa kanu ahatta biha wa alaha kai su ne ma suka cancanci ta haka yake cewa a cikin suratul hujurat wa alamu anna fikum rasulullah law yu'ikum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai dai Allah ya sanya muku soyuwa ta imani habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, kuma yazana shi a cikin zukatanku. Haka a cikin suratul mujadala, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, yace ulaika kataba fi qulubihimul iman, wa innan suni aka rubuta imani, ba za ka taba samu ba inji Allah. Qauman, wasu wanda suka yi imani da Allah, yuwaduna man hada Allah wa rasula, suna san wa'inda ba za san Allah da manzon shi. Yace walau kanu aba'a, kai ko da iyayensu ne, in dai bisa san Allah da manzon su ba ruwan su da su, aw abna'ahum ko iyansu, aw ikhwanahum ko yan uwansu, aw ashiratahum ko dangin su, sai Allah ya musu wani wani ya bada wani tabbaci akan su, yace ulaika kataba fi qulubihimul iman, wannan su ne aka rubuta kalma ta imani a zukatansu. To wanda Allah musu irin wannan shaida, su ne zaka zo yanzu ka ce ma mutane ba mutanen kirki bane ba. Ai mai hankali ma bai yarda, laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin, inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna, Allah ya ciniki da su, ciniki aka yi da su, Allah ya ciniki da su, ciniki da Allah. Ka tsawara abin ka gani, Allah ya ciniki da bawan shi, ran nashi ne ma bawan nashi ma nashi, shi ya halicce shi kayan shi, amma yanzu ya ciniki da shi, bi anna lahum aljanna, saboda suna da gidan aljanna. Idan ka saida ni, cinikin da za a yi da kai shine ka bada ranka, ka bada dukiyarka, ka bada lokacinka, ka bada duk abin da za ka iya badawa dan addini ya ci gaba. Kai kuma me za a baka, kai kuma gidan aljanna za a baka. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna, suna jihadi saboda Allah, wata ran su kashe, wata ran a kashe su. Wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an, alqawli ne Allah ya dauka a cikin at-taura da injila da alqur'ani, yace wa zalika huwal fawzul azim, wannan shine rabo mai girma. Yace at-ta'ibuna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah, sune masu tuba, sune masu ibada, as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna, masu bauta suna sujada suna ruku'i, wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, suna umarni da aikin kirki, suna hari da mummuna, wal hafizuna li hududillah, suna kiyaye dokokin Allah. Wa bashiril mu'minin, kama mu'mini bushara, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. To wa'innan sune abun koyi a gare mu, sune abun koyi a gare mu daga cikin fadalar wa'innan bayan Allah. Allah yake cewa ya ayyuhan nabiy hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, ya kai wannan annabi, ka sani Allah ya wadace ka da wa'inda suka bi ka daga mu'mini. Su waye suka bi? Su ne sahabban shi, su ne suka bashi kariya, su ne wanda za a halgo mashi zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya zo ya tsaye ya mutu, manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu. Su ne manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce a huto hayya ila aljihad, kowa ya huto, ya bar diyan shi, ya bar matan shi, ya bar gonan shi, ya bar komai, ya kama hanya dai. Kai su ne bayan Allah ne, idan suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce a ba su takobi, a ba su kai abin hawa dan su hau su tafi garin da za a je a yi jihadi, idan aka ce musu ba abin da za a ba ku, ku hau, sai su washe da kuka. Wala ala alladhina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dami hasanan alla yajidu ma yunfiqun, idan suka zo suka ce su talaka ne amma suna so su yi jihadi, amma jihadin nan dole sai da abin hawa, sai da rauƙumi ko doki ko jiki, gashi kuma ana buƙatar su, su ma sun zo su tafi, a ba su abin da za su samu su tafi. Wani sun sarki ce babu, sai su washe da kuka. Tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun, wai balaguran wanda za a yi wanda suke ma kukan ba su samu damar tahiyawa, balaguro ne na mutuwa, in sun je takan yi su mutu, suke kuka ya aka yi da samu damar tahiya ba. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yake cewa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi walil mu'minin wa bil mu'minin, Allah ya taimake ka da nasarar shi kuma tare da mummunai ga taimakon Allah kuma ga taimakon mummunai sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani malami yake cewa ulaika humul akhyar akhyar al athar wa innan sune zababbu tsarkakku al atqiyaul anqiya masu tsoron Allah yace alladhi samahat nufusuhum bin nafsi wal mal wal walad wal ahl sune wanda suka dangana da ransu da dukiyarsu da iyansu da kowa suka ce su sun ji sun gani sai sun je sun ba addinin Allah kariya suka bar duk garin su da komai duka suka bari suka ce su addinin nan sai su haka kuma mutanen garin Madina ansar wallahi da tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi suna san wanda suka hijira zuwa gare su wala yajiduna fi suduri muhajatan mimma utu idan suka dauka suka ba sahabi kyauta suka ba wanda hijira kyauta suka bashi wani abu nasu ko suka bashi gidansu ko suka bashi gonakinsu ba sa jin suna san wannan abin shikenan ya zan baba nasu ba sun daga nasu bashi wayuziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna faddalar da kansu ko da a ce su masana su wannan sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nasu zo su kuma su ringa kokari an shi'a he sun bata mana sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam he sun bata kuma suna nan sun zuba kudi sun zuba komi ta kowace hanya suna nan suna yada abin a hankali a Niger suna da nakwal suna da hajjamiya ko ba abin da ake koya illa wannan duk wanda ya zama ya karatu a wurin su sai ya huto da bulbushin aqida take sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kawai a gaban shi wai baka ce wa radiyallahu anhu ajma'in baka ce ba Allah ya rasu baki sai a ai ba dukan sa wani nake ki su ba a faɗa haka ba ai ba su yarda ba ai saboda an yi kaza an yi kaza an yi kaza Nu'aiman sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nu'aiman sunan shi Allah ya jabce shi da shagiya wata rana ya zo mun gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya shakiya manzo sallallahu alaihi wasallam yace abu bige shi aka bige shi kamar shine haddi na wanda ya sha giya giya haramunci kawai wata rana ya sha sai wani ya tsine mishi albarka la'natullahi alayka manzo sallallahu alaihi wasallam yace ne la tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu kada ka tsine shi wannan da kake gani na san Allah da mazan shi yana san Allah da mazan shi shine zai je kasuwa ya ga wata riga ta burge shi ya gani wannan riga ya kamata manzo sallallahu alaihi wasallam ya sata kawai ce na dauke ta bashi ya kafe ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga riga nan na kama ka Nu'aiman idan ko mai rigan ya zo neman kudin shi ce ya rasulullahi a biya shi da ke ce kwari yana da abubuwa da yawa sahabi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ai mun hajiya ba mun ce ba masumi bane ba ba an ce ba sallahi bane amma duk da haka suna daraja ta suhuba ta suhuba a tsakaninsu an samu matsaloli kamar yadda ake samu matsaloli a yanzu ba kai da wani an samu sai ka ɗauki farti ka ce kai ɗan gongon wannan ne ban jin abin ya riga ya wuce sai ka ce to wannan matsala da aka samu tsakanin sahabiwa da sahabiwa ne ni na gongawa ne ni ba ruwana da wani kuma dalilin wannan sai ka rusa addini tilka ummatun qad khalat al'umma ce ta riga ta yi laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat na gare ta abu da ta aikata ina ruwan ka a ciki ka dauki zini na bage da ba sa ba ka zo ka zauna ka zargi sahabi a yanzu ba ka gamu da shi ba sai a lahira kuma ka zargi shi kuma sai ya kama ka ya ce to sai ka biya shi sai ya dauka a cikin kayanka shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta kun san waye matalauci matsiyaci a lahira kuma ce wanda bai da komai ladin han waladina wanda bai da kobi manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba shi bane wanda zai yi da tarin lada kiyama shibdi shibdi ya zo da kayan lada da yawa ya ajiye ka sanar za a shiga au a auna a kai shi gida aljanna sai an kare komai sai wanda ya zo ya ce ya Allah ya zage ni ya ci mutunci na ya cuce ni kuɗi ya mini kaza ya min kazafi ya yi kaza da me za a biya a can ba kuɗi babu sefa babu naira babu dolar babu euro ba zinariya abin biya shi ne ladanka sallaka wadda ta amsu ita za ta dauka wadda ke da kwai garantin ta tafi Allah ya amsa yan sallar da muke yi a cikin kashi 100 kai in aka ce kai nutan kanka ne zaka ba kanka wata sallah kai kawai an ce assalamu alaikum zaka kana a cikin sallah kake ka tafi ka shiga nazarin ka daga an ce Allahu akbar ka tafi ka tafi kasuwa ko ka tafi wajen aiki ko ka tafi wani lamarin ka na gida ko ka tafi wani abun ka ka shiga nazarin duniya in an tambaye ka an tsari liman a sallah ta a raka'a ta wani wata sura kanta kamance sura ka baka aka to irin wannan sallah kuma mun sani nutsuwa tana daga cikin farilla a cikin sallah mun barta to sallar da ka nutsuwa ita ake magana ka samu nutsuwa ka samu aƙalla 6 ko 70 a ce dai ka samu wani a kanta to wannan sallar ita za a ɗauka a biya mutumin da ka cuta ko ka zaga to kai yanzu ka zo ka zagi sahabi kuma ka wali ne ma ka zaga samu zuwa sallar waliyai ne ƙarƙashin ayat da Allah yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yace a saurara waliyan Allah la khawfun alaihim babu surata da su babu bakin ciki sai Allah ya bani fasara da kanshi yace mana wa'annan waliyan ba haska wa suke a ba kowa wali ba a ce wani haska yake ko yana kaza ko in yayi kaza na abun mamaki ne a ce ai wali ne a'a Allah ya ce kawai allazina amanu wa kamu yataku wanda suke imani kuma suna da tsoron Allah wannan suna ake cewa wali kai ma in kai imani kai suna Allah wali ne wannan yace ka'ida ta Allah shi ba dole bane sai ka bayyana rubba ash a gaba yau zaka nau zaka yi daga cikin mutane wani gashi nan a hurgice talauci ya buge shi gashi nan bai da darajar komai a wajen mutane amma a wajen Allah in yi rantsuwa ya ce wallahi yanzu ruwa za a yi ko ruwa za a yi Allah bai san shi komai mutumin kirki ne a wajen Allah walin Allah ne babu wata siffa da take bayyana haka a ce wannan shine ke nuna cewa wannan wali ne kawai in kaji tsoron Allah kai imani kaji tsoron Allah zaka kasance cikin wali to a Qur'ani duk inda kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu to ba da kai ba ake da sahabbai ake da kwari to kai ka zo daga baya sahabbai suke fara amsawa to kai ka zo daga baya saboda a lokacin nan zancen da su ne ake yi da su ne ake yi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله جوالنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما كان أتي أن لا يكي ما صحب بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كذا كي كذا كي كذا تقوى إن يسوء كي ما أنك إيمان دقاء كبيرو بار باركي وأكي رسوء أكي دوادي تقوى كي كبيرو بار كي كوي رسوء to Allah ya ce allazina amanu wa kamu yatakun wanda suke imani suna sunan Allah sune wali kuma a hadisi qudsi Allah ya ce man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb dukkan wanda yake adawa da wali na to shirye yake ni da shi kenan yau duk wanda kaga ya zama na daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kace shi kuma wannan bawan Allah ba wanda yake zai yaki da shi sai da Allah shi da Allah zai yaki Allah ya ce man adali wali fa kada san to bil haqq wali na wali kuma in zaka zane wali in adalci zaka yi kace addinin musulunci su waye wali ba manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin ka da Allah suwa da tafarsawa sahabbai su ne tashin farko to kai addini iri na irin nasu sai ka tafi inda suka tafi saboda su ma sun koyi wajen wanda aka aika maka manzo da Allah ya aika idan kuma kai ba irin nasu ba to fa kai wani ka zama me yake da suna ta bangare daga jama'a wanda jama'a ta farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma bin dan ya ƙara hujjo maka abin hili shine sai ya ce ma wa hum ahlu sunnati wal jama'a wannan sahabban su ne ahlu sunna wal jama'a su ne ahlu sunna na farko wal jama'a idan ka ji ana ce ahlu sunna kabi tsari na ahlu sunna to ana ce maka ne kabi sahabbai su kuma sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman lafiyarka duk mai hankali idan ya ajiye hankalin shi ya kalli wannan magana ya san ita ce hanyar tsira ita ce hanyar tsira ita ce daya daya da zakka baka tsira wanda aka koya masa addini suka koya ma aka ce su zaka bi shikenan ba ma kiyoyi diya ba amma wani ya ringa ce maka yayi mahulki an bashi addini kaza in an yi lada kaza za a samu to wannan yasa ka tashar daji kawai ka bi daji babu inda za ka illa wuta saboda wahayi ya riga ya kare khatamul anbiya wal mursalin shine na ƙarshe kuma zo sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshen annabawa daga kanshi wahayi ya kare duk wanda ya zo ya ce maka yanzu an mai wahayin addini kaza ko ya yi mulkin kaza to rike mulkin shi idan mu ne fasara mishi in na jin daɗi ne ji daɗi in na kuma tashin hankali ne ringa roƙon Allah Allah kiyaye shi amma a mulki ba addini wannan kofa ba a buɗe ta ba addini inda an buɗe ta kowa addinin daga dama zai kowa sai ya ce to bari in kwanta in ne mulki abinda aka gama a mulki shi zai shi ne addini wannan kofa a ne take wallahi kakka yarda da wanda zai ce maka a mulki kai yanzu wani ya tashi dan ya danhware ka dan karda dan ya hana ka magana sai ce mun annabi ya gani a mulki shi kuma annabi ya ce man ra'ani fil mana fa sayarani fil yaqsa wanda ya ganna a mulki to zai ganna a mulki a wata waya kamar ya ganni sai wasu suka dauke ta a fasara cewa ai tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kenan idan ne mahulki manzo sallallahu alaihi wasallam a mahulki idan na ganshi kenan yanzu tana wa ma ina tahiya ina ga gamuwa da shi a titi mu gaisa haka wasu suka fahimce ta kuma suna nan suna yaɗa abin a cikin al'umma su ce sun gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam a wuri kaza ni na ga bidiyon wani malami yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya koya min alqur'ani tun daga fatiha har nasi a kalkashin wata bishiya mai ruwa da awane ne yana ta bada bayani mai ruwa da alilliba ya ce a nan suka zamana ya ringa karanta min alqur'ani tun daga fara har ƙarshe shi a wurin annabi ya koyi qur'ani ba a wajen wani ba to ji ba ka gani wanda ka gani ka san ne da mara to kaga wannan kofa ce aka buɗe ta ne ta a kawo kirkiri a cikin addini sai in mutum ya ce maka annabi ya gani a mulki kuma ya ce ne kaza kawai shi kenan sai ya ce addini ne ka maka haka ranga yi to wannan kofa a ne take babu ita al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauko min wannan aya a arfa yace me daga yau addinin ku ya cika akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku dukkan ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku addinin musulunci shine addini to Allah ya faɗi wannan magana ya a arfa yace wa manzon sallallahu alaihi wasallam ya cika min addinin shi to duk abin da za a kawo bayan wannan aya fa addini ba malamai suke cewa bayan wannan aya ba a sako wata aya ta hukunta hukunta ba hukunci an kare an cika addini to haka bayan da sun manzo sallallahu alaihi wasallam addini a cike yake tak kawai kokari za ka yi kabi a cikin kashi 100 da char a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kai kashi 40 50 ma baka yi ba ka zakkatan ta ka ja wanda ka ja ki to kai kokari kai na annabi da ka dinga kokarin kai ka kirkiro wani abu ka kara shine malai yake cewa hum ahli sunna su ne ahli sunna والذين جاءوا من بعدهم wanda suka zo kuma bayan su yace wanda suka biyo su alladhina tabauhum bi ihsan wanda suka biyo su da kyautatawa hum ahli sunna kuma su ne ahli sunna wanda suka biyo su a bai da kyautatawa sai yake cewa ai ahli tariqati sayya su ne wanda suke saman hanya ta gaskiya wayya sunnati allati yashrahuha fi hadha alkitab kuma ita ce sunnar da yake mana bayani a cikin wannan littafi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna da haƙƙi a tare da mu haƙƙin su na farko dole muso sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani a cikin hadisi ingantacce na Bukhari da Muslim yake cewa ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar yana daga cikin aya abinda yake nuna cewa kai mai imani ne kaso ansar mutanen garin Madina wa ayatul nifaq bughdul ansar yana daga cikin alamu na munafunci a same ka kana kin mutanen garin Madina kenan sahabbai na Madina na haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi ingantacce kenan kaga wani ya nuna maka idan ka ce zaka yi kudin gora ka zagi sahabbai kai ko ka ware guda ma ka sake shi to kana daga cikin alamu kana da alamu na munafunci a tare da kai daga cikin haƙƙin sahabbai akan mu shine i'tiqadi fadlihim wa adalatihim mi i'tiqadin cewa wa'annan bayan Allah suna da fadala ko mutanen kirki ne kuma su ne abun koyi na wannan al'umma kuma sun yi kowa kusa da gaskiya kuma su ne suke saman kanta na uku daga cikin abin da yake nuna mana daga cikin abin da yake haƙƙi akan haƙƙin sahabbai akan mu shine mi yace shine i'tiqadi tafadulihim bihasabi ma warada fil nusus mi yadda da cewa a cikin su akwai waɗanda suka yi wasu misali na farko shine Abubakar shine yayi kowanne sahabi fadala labin su Umar da uku Uthman da hudu kuma Aliyu sai kuma ashratul bashar na bil janna guda goma nan da aka ma albashir da gidan aljanna wannan dole musulmi ya yi itikadin haka daga cikin haƙƙin su dole mu ringa ambatan su da alkhairi ko mu ringa yaban su ko mu ringa hudin abubuwan da suke na alkhairi na addini wannan haƙƙin sahabbai ne akan mu ya kasance muna ambatan su da alkhairi muna yaban su kuma hallo muna yada abubuwan da suke na alkhairi daga cikin haƙƙin sahabbai akan mu yace ash-shuhudu lahum bi rahmatillahi wal jannati ijmalan wa shuhudu yace liman ujina fil kitabi sunna mus shaida cewa suna cikin rahmatin ubangiji kai akwai wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa an aljanna ne baki da yin shaida ce ga an aljanna ne suna yau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Talha fil janna Abdurrahman fil janna Ubay Abu Ubaida fil janna Sa'id fil janna Sa'id fil janna haka zana su yace aljanna ne haka yi ma Bilal yami shaida cewa shi ma da aljanna ne haka yi ma Fatima ita ma aljanna ce haka da dai ku daga cikin sahabbai irin wanda suka ta yakin Badr Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuje ku yi abin da ku dama kuje ku yi abin da ku dama babu wani abin tsoro a tare da ku aljanna ne haka wanda suka zo ba'atu ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina idh ba'u nakta ta shajara suma wa'annan shaida ce ta Allah cewa ya rida su ka aljanna ne dole mu su shaida wannan cewa ne cewa mutanen nan suna rahama suna cikin rahama ta ubangiji kuma ai aljanna ne bayan haka kuma mu riga musu addu'a mu riga nema musu gafara kamar da yazo a cikin aya walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wanda suka zo bayan su suna cewa ya Allah gafarta mana da wa'inda suka riga yin da yin imani kenan suwa sune sahabban Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin haƙƙin sahabbai shiru akan abin da yake kokarin tsakanin su idan ka ji wani yayi karatu ya zana maka cewa an yi kaza a lokacin sahabbai sun yi kaza tsakanin su an samu matsala tsakanin su kai naka me ake so kai shiru kan bakin ka kawai su tsakanin su kai abin su tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wannan shine daga cikin haƙƙoƙi kenan na sahabbai akan mu daga cikin haƙƙin su kuma duk wanda ba san su kai ma kasance ba ka san shi wannan yana cikin haƙƙin sahabbai wanda baya san su kai ma kasance ba ka san shi saboda bangi san waliyan Allah saboda ya tsirma yaki ne tare da Allah wannan su ne a takaice kaɗan daga cikin haƙƙoƙin sahabbai akan sauran me yake da sunan al'umma baki ɗaya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yake cewa man lam ya'khuz anhu dukkan wanda bai dauki addini a wajen su ba faqad dalla haqiqa ya bace wabtada ya kirkire na bid'a kuma yace wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce yake cewa wad dalalatu ahluha fi nar shi kuma batar da wanda suke aikata batar dukkan su a gidan wuta suke Allah ya yi daga shiga cikin wanda suke aikata bid'a ko kuma wanda suke kokarin rabuwa da jama'a wanda suke a saman kan gaskiya a nan zamu dakata abinda muke wadaje da Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah himana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh